sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makerin ya tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyen yau Alhamis 7 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, ana kan gwamza kazamun fada a zirin Gaza tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hamas a yau dinnan Alhamis. Rasha ta kai har-haren jirage marasa matuka a Ukraine inda suka yi barra sosai. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU na birnin Beijing don wata muhimmiyar ganawa a yau dinnan Alhamis da shugaban China Xi Jinping da sauran shugabannin China.
Kadan labaran kenan a cikin shirin za ku cewa ƴan Niger sun fara mai da martani akan korar karar da shugabannin sojin kasar suka shigar wa kotu ECOWAS akan takunkuman da aka dora wa kasar.
Babu mamaki da wannan sakamako da kotun na ECOWAS ta bada tunda siyasa ce ake. Siyasa ta rushe haɗin kan jama'a.
A cikin shirin za a kuma cewa marasa rinjaye a majalisar dokokin Ghana sun yi kira ga kungiyar kwadago da take amincewa da niyyar gwamnati ta hana shigowa da wasu nau'ukan kayan abinci a kasar. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki na Hawwa Umar, wanda a yau shirin zai yi magana ne akan wani ciwo da ke addabar tsoka da kitse da ke jikin kumatu. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya. Ga labaran. Ana can ana ta gwamza kazamun fada a zirin Gaza tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hamas a yau dinnan Alhamis, yayin da Palestinawa farar hula ke ta neman mafaka a ƴan wuraren fakewa kalilan da suka rage. An fafata a sashen arewacin zirin Gaza inda Isra'ila ta mai da hankali a farkon wannan yunkuri nata na murkushe Hamas, haka kuma a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza inda nan ne ma aka fi fadada yakin. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sojojin Isra'ila sun zagaye inda madugun Hamas a Gaza Yahya Sinwar yake, sannan a tabakinsa lokaci ne kawai bai yi ba na kama shi. Wannan yakin ya yi tilasta farar hula matsawa zuwa kudu akai-akai, wanda hakan ya kawo tangarda ga ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya, wanda kuma ya sa aka yi maza-maza aka shiga gargadi kan karuwar taɓarɓarewar al'amura. Wani jirgi mara matuki na ƙasar Rasha ya halaka wani mutum, sannan ya yi ɓarna a wata tashar jirgin ruwa a yankin Odessa na ƙasar Ukraine, a cewar gwamnan yankin a yau dinnan Alhamis. Ole Kifa ya ce Odessa ta sha lugudan wuta na tsawon sa'o'i biyu, kuma a yayin da rundunar tsaron sararin sama Ukraine ta kakkabo akasarin jiragen Rasha marasa matukan da aka yi amfani da su, wasunsu sun yi nasarar aikata barna. Ya ce mutumin da harin ya rutsa da shi wani direban motar daukar kaya ne. Ya kara da cewa harin na jirgi mara matuki ya lalata wani wurin ajiya da wata matakalar gini da kuma wasu motocin daukar kaya. Rundunar sojin Ukraine ta ce Rasha ta yi amfani da jirage marasa matuka har 18 wajen aikata wannan barnar, tana mai auna Odessa da ke kudancin Ukraine da kuma Kiminsk-Linsky da ke yammacin kasar. Shugaban China Xi Jinping zai kai ziyara Vietnam mai makwabtaka da China mako mai zuwa don dada karfafa dangantaka tsakanin kasashen na Communist makwabta, a cewar ma'aikatar harkokin wajen China a yau dinnan Alhamis. Shugaba Xi Jinping zai kai wannan ziyarar ce a ranakun Talata da Laraba, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje Chung Ying a wani bayani. Manyan shugabannin Vietnam Nguyen Phu Thong da Von Thong Dong su ne suka gayyaci shugaban na China. Shugaba Xi zai yi wata ganawa da kololin shugabancin Vietnam, inda za su tattauna kan abin da ma'aikatar harkokin wajen China din ta kira batun dada karfafa dangantaka tsakanin Vietnam da China, a cewar Beijing.
To anjima kadan Ibrahim zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a jamhuriyar Niger ɗan ƙasar sun fara mai da martani bayan da kotun ECOWAS a zamanta na wannan Alhamis 7 ga watan Disamba ta kori karar da hukumomin mulkin sojin ƙasar suka shigar da nufin kalubalantar jirin takunkumai da kungiyar ƙasashen yammacin Afirka suka kakabawa Niger sanadin juyin mulki na ranar 26 ga watan Yuli shekarar 2023 Wakilin muryar Amurka a birnin ya mai salimin mun barma ya aika mana da ƙarin bayani
a zaman da ta yi a wannan Alhamis a Abuja kotun ta sanar cewa masu korafi a wannan shari'a da sunan gwamnatin Niger game da matakan da ECOWAS ta dauka bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli ba su da hurumin shigar da ƙara a gaban ta kasancewar sun hau karga ne ta hanyar da ta saba wa doka saboda haka kotun ta kori wannan ƙara Jami'in kula da harkokin sadarwa a fadar Prime Minister Niger Ibrahim Hamidu ya ce dama sun san za a rina a bisa la'akari da yadda dalilan siyasa suka rinjaye sha'anin doka a lamuran kotun
babu mamaki eh wannan sakamako da kotun na ECOWAS ta bada tunda siyasa ce ake siyasa ta rushe hadin kan jama'a ita wannan kotu ba ta da hanya ta ce ai wanga gungu ko wanga gungu shi ya kamata yayi jagorancin wagga kasa ko wagga kasa wane ne shugaban kasa wannan ba aikin ta ne bane ba cikin kaidodin ta ba ta da kaida ta ce wanga shine ya kamata yayi shugabancin kasa wannan na yarda da shi shine shugaban kasa wannan ba yarda da shi ba shine shugaban kasa ba ta da wannan inci wannan kotu
kotun ta kuma kori wata karar ta daban da wasu kamfanoni da masana'antun Niger suka shigar kan jerin takunkumin ECOWAS tana mai cewa ba wani bambanci tsakanin nasu korafin da wanda hukumomin Niger suka gabatar saboda haka layin su daya a idanun doka a ra'ayin wani dan fafutuka na kungiyar MPCR Ibrahim Namaiwa ba a yi la'akari da walhalin al'umma ba wajen yanke wannan hukunci
ana nuna nan ga cewa kamar kenan dukkanmu al'umman Niger matsalolinmu da muke ga fuskanta dukkanmu ba mu isa ba ma ne mu ba mu kai ba inda za mu iya mu kai kukanmu a kotu kuma alƙalai na kotun ECOWAS su karbi ƙaranmu su kalli abin da idon rahama kuma su bincika su dauki matakai wanda ya kamata su yi sun nuna muna al'umman Niger bata isa ba ta kawo kukanta a kotun ECOWAS
dama da ya masana sun ayyana cewa hanyar diplomasiya ita ce hanya mafi a'ala wajen warware wannan dambarwa domin idan aka nazarci yarjejeniyoyin da kasashen yammacin Afirka suka saka wa hannu za a iya gane cewa abi ta hanyar shari'a mataki ne mai cike da sarkakiya dan rajin kare demokradiya jigo a gamayyar DCTR Lawal Sallau Tsayebu na da irin wannan tunani
ita ce hanya wadda ba ta da gargada idan saboda aka ce abu hanya ta takardun shari'a to takardun shari'a kasan mu ta sa hannu kasashe sun sa hannu da wuya abu hanya ta shari'a kuma a karanto abin wanda muke sani eh abin da muke so shine abi hanya ta diplomasiya a warware rikicin da ke da kai kasan mu ta Niger ta dawo da martabata ta da cikin kawancenta na kasashe na ECOWAS
a ranar 30 ga watan Yulin 2023 ne taron shugabannin kasashen kungiyar sai da yawo da ya gudana a Abuja yanke shawarar kakaba jerin takunkumi kan Niger a sanadiyar juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum matakin da ya matukar shafi rayuwar al'umma mafari kenan hukumomin mulkin soja suka nufi kotun ECOWAS domin an karar da ita rashin halaccin wannan mataki Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
kuma da lagai da Suleiman Mun Barma da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da Instagram yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya
to baba shugaban Azerbaijan Alim Aliyev yau Alhamis ya buƙaci a gudanar da zaben shugaban ƙasa na gabanin lokaci a watan Fabrairu a wani mataki da ake ganin yana iya tsawaita shugabancin da ƴan gidansu suka kwashe gwamnati shekaru suna yi Farin jinin Aliyev ya daɗa ƙaruwa tun bayan da sojojinsa suka sake kwato yankin Nagorno-Karabakh wanda ya balle daga hannun ‘yan tawaye na Armenia a wani zazzafan farmakin da aka kai a watan Satumba. Wani umarnin shugaban ƙasa wanda fadar shugaban ƙasa ta buga ya buƙaci jami'an da abin ya shafa da su gaggauta gudanar da zaɓe na gabanin lokacin a ranar 7 ga watan Fabrairu baɗi. Dama an tsaida cewa za a gudanar da zaben ne a shekara ta 2025. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU da birnin Beijing don wata muhimmiyar ganawa a yau dinan Alhamis da shugaban China Xi Jinping da sauran jagororin China. Gabanin taron, shugabar kungiyar ta EU Ursula von der Leyen ta ce bangarorin biyu za su tattauna kan abin da ta kira yadda za su sake daidaita hulɗar tattalin arziki. Tana mai jaddada matsayin China na abokiyar kasuwancin EU mafi muhimmanci, sannan ta jaddada buƙatar daidaiton cinikayya tsakaninsu. Wardar Leyen ta ce wannan taron zai kuma daɗa tattaunawa kan buƙatar haɗa kai game da batun sauyin yanayi da kuma tsarin amfani da na'ura mai tunani.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu ko bari mu leka kasar Ghana, inda marasa rinjaye a majalisar dokokin kasar suka yi kira ga fararen hula da masu rawa da tsaki da jami'an fararen hula kenan da suke amincewa da kudirin doka na hana shigowa da wasu nau'ukan kayan abinci zuwa kasar. A cewar 'yan majalisar babban jam'iyyar adawa, sun ce wannan kuduri zai ba minista cikakken karfi da zai kawo cin hanci da rashawa a tsakanin jami'an gwamnati. Wakilin mu Hamza Adam na dauke da karin bayani.
Na Umar Faruk, ina jin ba abu ne da yake mai kyau ba, ba abu ne da yake zai taimaka mana kasar Ghana ba, don sabida kafan Ghana yana da tsada.
Ajin da ake kamu na Ghana yana da araha, namu na Ghana yana da tsada, amma wanda yake fitowa kasan waje yake zuwa alhamdulillah, kuma gaskiya talaka alhamdulillah, kajin nan bai kamata a ce ya bar zuwa ba.
Koke-koken da wasu al'umman Ghana ke yi kenan biyo bayan gwamnati ta sanar da yunkurin hana shigar da shinkafa da mai da naman kaza da dai sauransu a kasar, inda suke cewa wannan ba zai taimaka ma marasa karfi a kasar ba. To sai dai bayan da ministan ciniki da masana'antu a kasar Honorable Kitty Amon ya sanar da wannan yunkuri, shin marasa rinjaye sun bayyana cewa ba za su amince a samar da wannan doka ba. Honorable Bawa Muhammad, wakilin jam'iyyar NDC mai adawa a majalisar dokokin kasar, ya bayyana cewa wannan tsarin ba zai taimako ba.
Ganin ga kowa ya san kaman abinci da muke ci sosai ne, ina shinkafa na cikin abinci da ake ci sosai, naman kaza da abinci ke gana cikin abin da ake amfani da shi sosai, mai na cikin abin da ake amfani da shi sosai. To wai ga kayan gado kaka ce za ka hana shigowa da su a kan gwamnatin kasan ga ko bai aje wani shirye-shirye ko ko incentives da zai bari a yi wannan a produce wannan kaya mai yawa ba. To ai kaya kare in karanci in kaya kuma yi karanci cikin kasa meke kawo wasada.
Shiko Muhammad Awwal, jigo cikin harkar masu shigo da kayan abinci musamman naman kaza daga ketare, ya ce wannan matakin zai tsanya jama'a cikin kunci.
Ya affect kowa da kowa, ba mun kawai ba, ya affect kowa. Gana mu abincin da ma za mu ci don kanshi, ba mai mu shuka da kabin wuya mu ci. Barantana mu zo mu abin da muke duka mu samu kan masu iri kuma mu zo mu sare shi. Mishin na ba gwamnati yankuri ne.
Alhaji Yusuf Fafana, mai magana da yawun gwamnati ta fannin bunƙasa harkokin zamantakewar jama'a, ya ce Ghana na buƙatar wannan doka domin ta ci gaba da yin dogaro da kai.
Nan abu ya kamata a yi a yi don ƙasa ta ci amfanin arzikinta. Dolar da muke duka mu je mu duka kayan duka ya saura cikin ƙasan ga. Don kowane dola guda ka kai Italy za ka duka tomato paste, ko ka kai China za ka duka toothpick. Ka ba matasan China da Italy aiki kenan. Su shi wurin suke da aiki. Amma muyi mun sa wannan kudi a nan, ana wannan manufacturer wannan kayayyaki a nan, wato yaron Ghana, uduruwan Ghana ta samu aiki, shi kasa kuma ta samu cin gaba.
Rahotannin baya-bayan nan sun nuna cewa Ghana na lakuma biliyoyin dalolin Amurka wajen shigo da kaya daga ketare abinda ke ci gaba da sanya faduwar darajar CD da kasar Ghana bisa dalan Amurka. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za iya sauraron shirye-shiryen mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka za iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon noma ko gaude kamar yadda wasu ke kiran cutar. Noma ko ciwon gaude cuta ce da ke addabar tsoka da kitsan da ke jikin kumatu. Talauci da karanci ko kuma rashin abinci mai gina jiki na daga cikin abubuwan da ke kawo cutar, kuma cutar ta fi addabar yara tsakanin shekara 2 zuwa shekara 6. Cutar noma ta yi kamari a nahiyar Afrika. Hukumar Lafiya ta Duniya ta saka cutar gaude a jerin cututtukan da ba a fiye kula da su ba, wanda hakan ya sa Hukumar Lafiya ta Najeriya tare da haɗin gwiwar Hukumar Wayar da Kai ta Ƙasar da sauran masu ruwa da tsaki a harkar lafiya a Najeriya suka yi taro a Abuja don duba hanyoyin da za a bi don samar da mafita game da yadda cutar ke addabar yara musamman a Najeriya. Baya ga haka kuma an buɗe sabon asibitin kula da masu fama da wannan cutar a Abuja, sabanin da da asibiti ɗaya ne kacal a jihar Sokoto dake duba masu fama da wannan cuta ta noma ko gaude. Shin menene ciwon noma? Kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake asibitin Nizami a Abuja yayi mana ƙarin bayani.
Ciwon noma ko abinda a likitanci ake cewa cancrum oris wata cuta ce da take addabar tsoka da tantani da kitsan da ke jikin kumatu. Tana fara da ɗan ƙaramin ciwo haka kamar ɗan ƙaramin gyambo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, sai ta wawake naman da kitsan da sauran jijiyoyi da suke a jikin shi kumatun nan, yadda haƙora za su fito waje sai ka ga ya ɓata wa mutum fuska matuƙa.
Shin me ke kawo cutar?
To, takamaimai abin da ke kawo wannan cuta ta noma ba a tabbatar da shi ba, sai dai ana ganin ƙwayoyin cutar nau'in bacteria wanda ake cewa physospirochete, irin su physophysiformis, su da kuma wani lokacin idan yara suka yi ƙyanda ko tarin fuka sai ga cutar nan ta bullo, kuma aka dauki ruwan da ke wajen aka gwada sai a ga ƙwayoyin cuta da musamman na wannan ita bacteria ta physophysiformis a wannan wuri. Cuta ce wadda ta fi addaba yaran da suke da matsalancin yunwa, wato tamowa, kuma yawanci masu ɗan ƙananan shekaru an fi ganin ta tsakanin shekara 2 zuwa 5, amma ana iya ganin ta har 14 wani lokacin ma a cikin al'ummar da ake samu matsalancin tamowa, har manyan mutane sukan iya samun wannan cuta.
To, likita, cutar tana da alamu ko sai ta yi nisa kafin ake gane ta?
Alamun farko da ake gani na wannan cuta shine zama dasashi ko daga cikin shi kumatu, sai ya kumbura, ya ja, yana ciwo, sai ya zama ya dan samu kamar rauni, abinda a Turanci za a ce mai ulcer. To, daga wannan dan ulcer kuma sai ya fara girma kafin sai ruwa ya fara fita ta wurin, kafin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma sai ya girma ya fara cin nama da ƙasu, har da ƙashi yana tabawa da sauran abubuwan da suke a jikin shi kumatun.
Shin yara ne kawai suke iya samun wannan cuta?
To, noma cuta ce da ta shafi, take da matukar alaƙa da talauci da zama cikin wuri marar tsafta. Sannan yara ta fi shafa, misali 'yan shekara 2 zuwa 5 wanda suke da cikin tamowa. Amma a duk al'umma da take da waɗannan matsaloli to ana iya samu, har manyan mutane suna samun ita wannan cuta ta noma.
To likita, wace hanya ake bi don shawo kan wannan cutar?
Idan aka gane cutar da wuri, ana iya hana ta'azzararta, sannan a yi maganinta, sannan a gyara ɓannar da ta yi. Wanda ta ci to za a ga har sai an yi aiki a kan ƙashi, in ta taɓa ƙashin, sannan sai an zo an yi aiki a kan tsokoki da fata da sauran shi, wanda likitan da ake cewa plastic surgeons sai sun yi aiki matuƙa kafin a gyara fuskar na amai da ita yadda take. Amma in an gane ta da wuri, ta duk wannan abubuwan sun fi zuwa da sauƙi.
A wani ɓangare na duniya aka fi samun cutar noma?
Wannan cuta ana samun ta duk ɓangaren duniya da yake fama da yunwa da talauci da zama cikin ƙazanta. Amma dai alƙaluma sun nuna cewar wannan cuta an fi samun ta a sub-Saharan Afirka, kuma ba abin mamaki bane an ga yadda talauci da matsaloli suke a wannan ɓangare na duniya. Alƙaluma daga hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, sun nuna cewar duk shekara ana samun mutum 140,000 wanda suka kamu da wannan cuta, saboda ka cuta ce da take addaba al'umma sosai.
To likita, yaya za a kwatanta yawan yaran da ke cin karo da wannan cutar ta gauɗe, musamman a nan Najeriya?
Akwai matsalar cutar noma sosai a Najeriya. Wannan ne dalilin da yasa har aka bude asibiti musamman wanda ke kula da masu wannan cuta a shekarar 1999 a Sokoto, kuma yanzu ana kokarin a sake wani bude wani asibitin saboda matsalar nan tana da yawan gaske.
To a matsayinka na likita, wace hanya kake ganin za a bi don kawar da wannan cutar?
To cutar noma tana daga cikin cututtukan da za a ce rigakafi ya fi magani. Cuta ce da idan aka tabbatar yara sun samu tun daga haihuwarsu sun samu isasshen nono, sannan bayan sun kai matsayin da za su fara cin abinci, an ba su abinci mai gina jiki yadda za a kare yunwa da tamowa, kuma ya kasance an kula da tsaftar ruwan sha da wurin da ake zama, to insha Allah cuta ce da za a iya kare ta. Sannan duk cututtuka irin su kyanda da ake alluran rigakafin su, ya kasance yaran nan sun samu haka, to in aka yi waɗannan za a hana yaduwar wannan cuta.
Shin menene bambancin noma da kuma cleft?
To akwai bambanci matuƙa tsakanin cleft da kuma noma. Shi cleft abu ne da ake haihuwar mutum da shi, kenan abinda za a ce mai congenital abnormality. Ba kuma ƙwayoyin cuta ke kawo shi ba, misali a ce mutum ko ya haɗu da wata bacteria ko wani abu ya kawo mai cleft, sai dai matsala da ta faru a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyarsa. Amma noma abu ne da yake faruwa bayan yaro ya kai watakila shekara 2 abinda ya zuwa 6, ko kuma sai idan akwai wani dalili na ƙwayoyin cuta da yunwa da sauransu, sannan ake samun shi wannan cutar noma. Sannan cutar noma na cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ne abin yake faruwa.
To masha Allahu, likita muna godiya. Jama'a, ko kun san cewa gwamnatin Najeriya na da kudirin kawar da wannan cuta ta noma ko kuma gauda a Najeriya nan da zuwa shekarar 2030, don haka kula da masu fama da wannan matsala kyauta ne. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, Dr. Lawal Musa Tahir da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, a har kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Huta lafiya.
Tuma dalla a gaida Hauwa Umar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo sakonnin da kuma sauraro ka aika mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko a yau ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ya ce matakin da gwamnatin kasar Nijar ta ɗauka na tilasta wani na ƙasar Faransa da ke gudanar da ayyukansa a cikin Nijar biyan haraji, hakan abu ne mai kyau, domin ta hakan ne ƙasar za ta ƙara samun kuɗaɗen shiga. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, salam VOA Hausa. Hakika musanta zargin warewa ofishin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa naira biliyan 20 a kasafin kudin bana da shugaban yayi abun dubawa ne. In ba rani me ya kawo maganar rani? Sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce mai cewa muna mika sakon ta'aziyya ga al'ummar garin Tadambari da ke jihar Kaduna da suka hallaka sakamakon harin jirgin soji bisa kuskure. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta gaggauta gudanar da bincike wajen gano musabbabin faruwar hakan sannan a biya diyya. Sako daga baban Daman Mambande tare da Ali Sarkin Yaƙin Nima da taso unguwar Tudu da Ahmadu Maman Bande da Hamidu Kalala Buwa Difa. Shi kuma Shehu Adamu da Jaucewa yayi Allah Sarki talakawan kasar mu Najeriya a lokacin zabe ku ake nema ido rufe da zarar kuma haƙa ta cimma ruwa sai ayi jifar gafiyar baiɗe da ku. Allah ya kyauta amma kan gaskiya lahira akwai kallo. Fata kawai shine Allah ya sa mu je da kafar dama. Wasiƙa ta gaba kuma cewa tayi salon VOA Hausa. Al'ummomin wasu yankunan jihar Zamfara Allah ya kawo muku mafita sakamakon tsawon shekaru uku kenan da 'yan bandaga ke iko da ku. Sako daga Usaina matar Alhaji Umar Fareva Gashuwa.
Kuma da lasa ya ci gaba da aiko mana da sakonni insha Allah za mu rika karanto muku. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko agogon mu a nan Washington DC yana cewa karfe 10 ne da minti 26 zaje 27 na safe. Da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice.
To atakaicen baba ana can ana ta gurza kazamun fada a zirin Gaza tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hamas a yau din nan Alhamis yayin da Palestina farar hula ke ta neman mafaka a ɗan wuraren fakewa kalilan da suka rage an fafata a sashen arewacin birnin Gaza inda Isra'ila ta mai da hankali a farkon wannan yunkurin na murƙushe Hamas. Haka ma a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza inda nan ne ma aka fi fadada yakin. Wani jirgi mara matuki na kasar Russia ya halaka wani mutum sannan ya yi barna a wata tashar jirgin ruwa a yankin Odessa na kasar Ukraine a cewar gwamnan yankin a yau dinnan Alhamis. Wanda yake fa ya ce Odessa ta sha lugudan wuta na tsawon sa'o'i biyu kuma a yayin da rundunar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkao akasarin jiragen Rasha marasa matukan da aka yi amfani da su wasunsu sun yi nasarar aikata barna. Ya ce mutumin da harin ya rutsa da shi wani direban motar daukar kaya ne. Ya kara da cewa harin na jirgi mara matuki ya lalata wani wurin ajiya da wata matakalar gini da kuma wasu motocin daukar kaya. Shugaban China Xi Jinping zai ziyarci kasar Vietnam mai makwabtaka da China mako mai zuwa don dada karfafa dangantaka tsakanin kasashen na communist makwabta a cewar ma'aikatar harkokin wajen China a yau dinnan Alhamis. Shugaba Xi zai kai wannan ziyarar ce a ranakun Talata da Laraba a cewar mai magana da yawun ma'aikatar na harkokin waje Shunying a wani bayani. Manyan shugabannin Vietnam Nguyen Phu Thong da Won Tongsong su ne suka gayyaci shugaban na China. Shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev yau Alhamis ya buƙaci a gudanar da zaben shugaban ƙasa na gabanin lokaci a watan Fabrairu.
To masu sauraro duka kenan abinda za mu iya kawo muku sai kuma can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham wadda ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu ta wannan lasariya wato Sa'idu Hamdun da kuma sabon ma'aikacin mu Victor Matias wanda yake tare da mu a halin yanzu a ɗakin yaɗa shirye-shirye. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi a dakacin shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.